Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai Kilo House 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lon. Kana masu na'uran computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 14 ga watan Yuli na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga Birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirgi, Sarfil a ba mu kanun labarai.
Kasar Ghana ta fada cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka za iya samun karuwar zaman daddare tsakanin yan sanda da al'ummar kasar. Babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ayyukan kiyaye zaman lafiya yayi kira ga dauki mataki akan Sudan ta Kudu.
To ma'adallah, kanun labaran kenan. Yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta himmatu wajen ƙara inganta matakan tsaro a sauran sassan Najeriya. Domin ko yanzu haka ta shugaba Buhari ya kaddamar da ruwan daji a jihar Zamfara. Ko ina fa'idar wannan?
Ya dace lokacin da ya zama mutanen Zamfara suna cikin wata ukuba ta kan damuwa na harkar tsaro.
Hawa kuma za ku cewa ministan shari'a na Najeriya ya bayyana gaban yan majalisar dattijai. Shin ko sun gamsu da bayanan sa?
Ba mu gamsu ba. Don bayanin da ya nuna cewa magana na kotu, saboda haka ba zai bayani ba.
Hawa kuma muna da rahoton akan cece kucin da ake cewa wai Sanata Jina Malaye ya ce zai jagoranci tsige shugaba Muhammadu Buhari, abinda ya ce ƙarya ake masa. Sai shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ghana, ƙasar da tattalin arzikinta shine na biyu a girma a yammacin Afirka, ta fada cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki. Lamarin da shugaban ƙasar John Mahama yake azawa akan zagon ƙasa da tsagero suke yi a yankin Niger Delta na Najeriya. A baya, ƙasar Ghana ita ce ƙasar da tattalin arzikinta yake haɓaka sosai a yammacin Afirka, amma yanzu rashin wutar lantarki da yawan kuɗaɗen da gwamnatin ƙasar ta yi fiye da ki take kashewa fiye da fima da faɗuwar farashin kayayyakin da take fitarwa ya sa ta karɓi bashin dala biliyan ɗaya daga babban asusun ba da lamani na duniya IMF. A jawabinsa na makon da ya gabata, shugaban ƙasa John Dramani ya zargi rashin wutar da ake samu a Ghana da cewa ta samo asali ne daga katsewar samun man da ake a Najeriya, wanda shi ne ake amfani wajen samar da wuta a Ghana. Katsewar samar da mai da Mahama yake magana ta fara ne a tan farkon shekarar nan, lokacin da tsagerin Niger Delta da ke kiran kansu Avengers suka fara fasa bututun mai tare da lalata wasu kaddarorin mai a yankin na Niger Delta. Wannan matsala ta sa masana suna ganin Najeriya tana iya fuskantar komaɗar tattalin arziki. Kazalika sun ce duk da cewa tsagerin sun janyo matsala, da wuya a sa laifin ƙarancin man daga Najeriya a zaman dalilin da ya sa Ghana take fuskantar ƙarancin hasken lantarki.
Shugaba Barack Obama ya ce Amurka za a iya samun ƙaruwar zaman ɗaɗɗar tsakanin 'yan sanda da kuma al'ummar ƙasar, al'amarin da ya ce zai iya faruwa a wata mai zuwa ko baɗi ko kuma kowane lokaci. A yammacin jiya Laraba, shugaba Obama ya yi wannan tattaunawa ta tsawon awowi huɗu a fadar White House da shugabannin 'yan sanda da gwamnoni da wasu magajin gari da kuma ministan shari'a ta Amurka Loretta Lynch da wasu wakilan ƙungiyar fafutukan kare rayukan baƙaƙen fata da ake kira Black Lives Matter da Turanci. Tattaunawar dai ta biyo bayan tashin hankalin da ya faru ne a makon da ya gabata, ciki har da kwantan ɓaunin da ya kashe 'yan sanda biyar fararen fata a garin Dallas na jihar Texas, wanda wani ɗan kishin baƙar fata ya yi bayan da ya fusata da kashe wasu baƙaƙen fata biyu da wasu 'yan sanda suka yi a Minnesota da Louisiana. Obama ya ce ƙoƙarin da ake na kawo ƙarshen wannan lamari ba zai iya tasiri lokaci ɗaya ba, saboda ya samo asali ne shekaru da dama da suka gabata. Ya ce 'yan sandan ƙasar na jin suna tsaka mai wuya, kuma ana zarginsu ba bisa ƙa'ida ba, cewa suna auna matasa baƙaƙen fata, yayin da al'ummomi marasa rinjaye ke ganin shugabanni suna sanyin jiki wajen ɗaukar matakin da suka zame wajibi kan wannan lamari.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ayyukan kiyaye zaman lafiya Havlad So ya yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya dauki kwaran matakai na gaggawa kan Sudan ta Kudu da za su hada da azawa kasar takunkumin kin sayar da mata da makamai ganin yadda yaki ya daidaita kasar. Da yake jawabi ga kwamitin jiya Laraba, Mr. Ladso ya yi kira ga wakilin kwamitin waɗanda a baya suka bayyana shakku kan tasirin daukan wannan mataki. Suka sake shawara yanzu ko da yake ya yarda cewa barazanar daukar wannan mataki bai yi wani tasiri ba kan dakil fadan ba. Hakanan ya sake nanata kiran da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya yayin ranar Litinin cewa majalisar ta yi nazarin za a azata hukumi kan wasu shugabanni da komandojin soja waɗanda suke hana a samu zaman lafiya. A halin da ake ciki kuma Amurka ta tura sojojinta 40 zuwa babban birnin Sudan ta Kudu biyo bayan tashin hankalin da aka kwashe kwanaki ana yi wanda kuma ya sanadiyar rayukan ɗaruruwan mutane da kuma fargaba fadawa yakin basasa. Komandan rundunar sojan Amurka da ke Afirka ya ce an tura sojojin ne zuwa birnin Juba domin su kare ofishin jakadancin Amurka da taimakawa ma'aikatan harkokin Amurkan wajen fitar da wasu kananan ma'aikatanta da ke daga kasar.
A jiya Laraba, Madam Theresa May ta zama sabuwar Prime Minister Birtaniya kuma ba tare da bata lokaci ba ta naɗa ministocinta domin fara aikin ficewa Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai wato EU a takaice. Abin mamaki a zaɓin nata shine ta naɗa tsohon magajin garin na London Boris Johnson a matsayin sakataren harkokin waje. Johnson yana ɗaya daga cikin jagororin kamfe na neman Birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai. Ya fusata mutane da suka zaɓi Birtaniya ta kasance da ƙungiyar EU. Dama sauran shugabannin Turai da suka yi imanin Birtaniya ta yi gagarumin kuskure. Haka kuma me ta naɗa wasu masu goyon bayan ficewar Birtaniya kan wasu manyan mukamai ciki har da tsohon sakataren harkokin waje Philip Hammond a matsayin ministan kuɗi da Amber Rudd a matsayin sakataren harkokin gida wato tsohon mukamin da ita me ta rike. Dan majalisa na jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Conservative David Davis zai rike mukamin sabon ministan da aka kirkira wanda zai jagoranci tattaunawa kan ficewar Birtaniya daga EU din. Ana kyautata tsammanin zaman tattaunawa ka iya daukar tsawon shekaru biyu. May ta zama mace ta biyu da ta zama Prime Minister a tarihin Birtaniya bayan marigaya Margaret Thatcher. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka kenan birnin Washington DC. To madalla bari mu faro takon da batun rawar dajin da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddama a garin Dan Sadau na jihar Zamfara. Ga Murtala Faruk Sanyinna da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Dakarun sojin Najeriya kenan sa'ad da suke durowa daga jirage a sararin samaniya a wajen rawar daji da atisayen soji na musamman a dajin Dan Sadau a jihar Zamfara. Wannan dai kashi na biyu ne na bikin ranar sojin Najeriya na bana bayan da aka gudanar da kashin farko na atisayen a dajin Alkaleri a jihar Bauchi. Bikin na ranar daji na ranar sojin Najeriya na shekara-shekara da aka soma shi tun shekarar 1978 yana da manufar zaburar da sojoji da ƙara ba su horo na tunkarar yaƙi. Kazalika da yin amfani da makamai tare da sauran na'urori na zamani. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya shigar yaƙi irin ta soji shine ya kaddamar da soma atisayen. Ministan tsaro Mansur Muhammad Dan Ali ya ce gudanar da atisayen a yankin Dan Sadau da ke fama da hare-haren barayin shanu yana da manufa biyu.
Kowace shekara akan yi shi amma ba a taba yi a Zamfara ba, so wannan ne na farko wanda kuma ya dace lokacin da ya zama mutanen Zamfara suna cikin wata ukuba ta kan damuwa na harkar tsaro. So wannan kamar dama ce mai girma ya bamu wanda kuma a cikinta ne za a samu za a shigar dazuzzukan jihar Zamfara a ga suwaye suke boye suwaye suke ciki kuma cikin da Ubangiji zamu hito da su. Dama matsalar da muke da ita ta fi yawa a gabas, daga nan kuma zamu gangaro nan a yamma ta arewa, wanda muna neman cewa mu hito da al'amuran da na tsaro da suke damun jama'ar nan gefen.
To sai dai kuma kungiyar Fulani makiyaya ta miyati Allah a jihar Zamfara, duk da yake ta bayyana goyon bayanta akan matakan da gwamnatin ke dauka na shawo kan matsalar ta kai hare-hare a jihar, tana kuma da fargaba akan lamarin. Alhaji Tukur Jangebe shine shugaban kungiyar ta miyati Allah a jihar Zamfara.
Ka san mai yawa a sojoji wasu dubaki na ba sani sun kai ba, yazo a farma rugage Hilani waɗanda aka harara waɗanda ba su ci ba su gani ba, kaga har yanzu ba ai komai fa Malam Murtala.
Ba ka ganin cewa Fulani ne ake zargin su ne suke kai waɗannan hare-haren, ganin cewa su waɗannan ƴan bindigar mafi akasari Fulani ne wannan yake sa ake musu bugun kadanya idan aka gansu a cikin wannan dajin?
Eh, wannan magana ɗaya ta mutane, waɗannan mutane babu kabila da babu dibin wata kabila ɗaya a ce ita ka wani abu mara kyau, auna rashin adalci na. Amma mu abin da muke fata ya zan wanga abu da za a yi ya zan bai shahi wani mutum wanda bai ji mai gani ba, ya zan waɗannan da kai suna an kawa.
Fiye da dakarun soji 4,000 ne a ƙarƙashin Brigade ta ɗaya ta sojin Najeriya da ke Kaduna suke gudanar da atisayen wanda za su kwashe tsawon makonni biyu suna yi a ƙarƙashin jagorancin dukkan manyan hafsoshin sojin Najeriya. Jihar ta Zamfara dai musamman a yankin na Ɗan Sadau ta sha fama da kai hare-hare da ake ta'allakawa da ayyukan barayin shanu, lamarin da ya yi sanadiyar rasa ɗaruruwan rayuka da kuma ɗimbin dukiyoyi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammad rasulillah bagwani sai Allah Allah ka taimake soja ko
gida. To daga jihar Zamfara sai babban birnin tarayyar Najeriya, inda ministan shari'a Najeriya Abubakar Malami ya bayyana gaban ƴan majalisar dattijai. Ga kuma Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yes, there is an allegation that rules the Senate are forged. Who forged it?
Whatever may be his remedy, it is certainly not to form part of the proceedings in the case where the Attorney General has exercised his powers to institute, take over, and continue or discontinue criminal proceedings. It has to be the subject matter of another proceeding.
Tambayoyi kenan a lokacin da ya bayyana a gaban kwamitin wanda aka dora wa nauyin yin bincike kan dalilin da ya sa ministan ya gurfanar da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da mataimakinsa Ike Ekweremadu a gaban kotu bisa zargin dokokin bogi. Bayan an kammala zaman ne na kokarin jin ta bakin minista Abubakar Malami ga yadda hirar mu ta kasance da shi.
Honorable Minister sa,
ai kina a ciki ba wanda aka fita.
To ai Hausa ne wannan.
Eh to sai ki fada.
Bai yi warar kai dade.
Ba magana.
Bayan Malami ya ki amsa mani tambayoyi, sai na nemi in ji ta bakin daya daga ƴaƴan kwamitin kula da shari'ar, Joshua Ledani, ko sun gamsu da irin amsoshin da Malami ya basu?
Ah, ba mu gamsu ba. Don bayanin da yi ya nuna cewa magana na kotu, saboda haka ba zai bayani ba. To mu kuma bayanin mu dalilin da ya samu kira shi, ba mu ce kar a je kotu ba idan mutum ya aikata laifi. Mu dai muna son shin kafin a je kotu nan an bi matakai, an bi dokokin da aka shimfiɗa na gurbanar da mutum a kotu, akwai tabbatattun shaida wanda ya nuna cewa wa'innan mutane sun aikata wannan laifin. Saboda fa mun lura cewa majalisa ne kuma shugabanninta ne duka biyu aka gurbanar. Kafin a gurbanar da su a gaban kotu, ya kamata a tabbatar cewa lalle akwai shaida mai ƙarfi da ya tabbatar da wannan laifin. To da ya zo bai mana bayani da ya gamsar da mu ba.
To wasu na ganin kamar shi ministan shari'a ya fi ku gaskiya a wannan al'amari na cewa tunda batu na kotu, idan shi shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa suna da gaskiya su haƙura mana a gama shari'ar, me yasa kuke shiga harkan?
Ba shiga harka ba, muna so mu tabbatar cewa an bi ka'ida da dokata shimfiɗar kafin a gabatar da mutum a gaban kotu. Majalisa ne fa ake magananta.
Shugabannin majalisa su biyu.
Shugabannin majalisa ake maganansu.
wannan ba ita ce majalisa ba.
In ana maganar shugaba, shugaba kan ba yana shugabancin majalisa ba kenan. Eh, abin da ya shafe shi ya shafi majalisa. To saboda haka muna so in za a yi wani abu da ya shafe su a bi doka.
Tun a makon da ya gabata ne ministan ya ki bayyana gaban kwamitin shari'ar har so biyu matakin da ya harzuka majalisar dattawa har ta yi barazanar yin amfani da karfin ikon da tsarin mulki ya tanadar mata wajen bada umarnin chapko ministan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To Madina, kake je da nisa, haura yau muna cikin zauren majalisar, amma wannan karin da batun da ake cewa sanata Dina Milaye ya ce zai jagoranci tsige shugaba Muhammadu Buhari, abin da ya ce kaki ake masa. Haura yau din ga Madina bata je da nisa ba.
Rahotanni sun bayyana cewa rikici da ke faruwa tsakanin bangaren zattazuwa da ta majalisar dattawa ya bude wani sabon babi wanda ya nuna cewa magoya bayan shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki, wato Like Minds, sun yi barazanar tsige shugaba Muhammadu Buhari a bisa zargin cewa yana da hannu a shari'ar da shugaban majalisar dattawa ke fuskanta, kuma wanda aka ce ya fara batun tsige shugaba Buhari shine Sanata Dino Melaye. A wata sanarwa da ya rabawa manema labarai a yammacin jiya Laraba, Dino Melaye ya bayyana rahoton da cewa na kanzan kurege ne kawai, kuma masu yada irin wannan labari makiya mulkin demokradiyya ne. Dino Melaye ya ce ya lashe takobin kare mulkin demokradiyya da kasar ta kwashi tsawon lokaci tana morewa ko ana ha maza ha mata. Akan wannan batu na tsige shugaba Muhammadu Buhari ne na tuntubi Sanata Suleiman Nazif daga jihar Bauchi, inda na yi musu tambaya tun da magana ta bayyana ya yake kallon batun. Ga abin da yake cewa,
wanda ya wannan magana ma mun dauki magana ne na mutum yana barci yana mafarki ya magana a mafarki. Mu ɗan majalisu ne, mu sanatoci ne na APC, kuma ya zama dole a gare mu mu kare mutuncin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, mu kare mutuncin jam'iyyar mu ta APC, kuma ba wanda ya isa muna cikin majalisa nan, babu wanda ya isa ya kawo ma wannan magana. Yayi magana zai dai a mafarki, amma a zahirance baka isa ka kawo wannan magana ba, kuma muna nan muna kare masa maradin sa.
Kenan magana siyasa ce kawai.
Ai wato aikin banza me ake ci Bahaushe na cewa ai harara a duhu. Wannan abin da aka yi harara a duhu ne, kuma muna nan zai manga abin da ya ture buzu na dai duk wanda ya ce cas zamu faɗa masa abin da ya dace daidai da shi.
Idan na fahimce ka, batun rashin jituwa tsakanin bangaren majalisar dattawa da bangaren shugaban ƙasa ba wata ababa ce da ta dame ku a wannan majalisar?
A wannan wani abu ne daban. Wato kamar yadda aka sani, kace na ce wannan kan a siyasance za a ci gaba da yi, kuma a 'yan majalisu mutane ne masu hankali, masu ilimi, kuma wanda suka san ya kamata, shi yasa aka zabe mu a matsayin mu na 'yan majalisar dattawa. So wannan a demokradiyya kace na ce za a ci gaba da yi haka shekara hudu za a ci gaba da wannan, amma maganan wani ya kawo magana a cikin mafarki, to wannan ne ba za mu yarda da shi ba, kuma ba a yi ba, ba za a yi ba, kuma ba za mu bari a yi ba.
To me yasa har yanzu ba ku tantance jakadu da shugaban ƙasa ya aiko muka da sunayensu ba?
To wannan kamar yadda aka sani, an tura wannan abu a committee, wato committee na foreign affairs, wanda za su zauna su duba. Ba shakka akwai complaint ɗin da wasu suka kawo cewa akwai jihohin da ba su samu kyakkyawan wakilci ba. To amma duk da haka za mu zauna za mu duba, kuma za mu ga mun yi abin da ya dace a wajen tabbatar da cewa an yi saurin tantance su domin a tura su su zai su ci gaba da aiki. Ba daidai bane a zamanin cewa mun dade Najeriya ba su da wakilai a kasashen Turai, kuma wannan ba zai kawo mana mutunci ba. Yanzu mutuncin mu a waje muke dubawa, kuma wayanda aka fito da sunayensu mutane ne masu muhimmanci, masu mutunci, wanda za su kara wa Najeriya mutunci a Turai ko a kasashen waje.
Suleiman Nazif kenan. A wani zamanin sirri ne da 'yan majalisar dattawa suka yi jimkaɗan bayan dawowansu hutun sallah ne dai, rikici ya kaure tsakanin Like Minds masu goyon bayan Saraki da Unity Forum masu zaman lafiya a majalisar dattawan. Yanzu a lokacin ɗaukan wannan rahoto, fadar shugaban ƙasa ba ta ce uffan ba a game da wannan batu na tsige shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 19. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka hoiba. ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da suba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya shige muka kawo muku rahoto kan halin kunci da al'umma ba muke ciki na karancin abinci sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram kamar yadda muka alkawalta muku za mu ci gaba da bin diddigin batun domin jin halin da suke ciki da kuma matakan da hukumomi da masu hali baiwa ke dauka na tallafa musu kafin nan bari mu koma kan batun gallazawa kananan yara da mata suka shiga da sunan kishi inda a jihar Niger wata mata aure yar kimanin shekaru 17 ta dauki wuka ta yanke gaban wani jinjiri dan kishi ta dan kasar makonni 3 da haihuwa Wakilin Mustafa Nasiru Batsari da ke bin diddigin wannan batu ya samu zantawa da mai gidanta domin jin ko ya samu magana da ita tun bayan aukuwar wannan lamarin.
Gaskiya a zuciyana bai ce min haka ba. Ina nan ina rura da mara lafiya din na Togo.
Yanzu ba za ka ganta ba kwata-kwata.
Gaskiya zuciyana bai ga min haka ba. Abun da ya yi ma shi ne ya bata min hankali. Kai ka gan abun da ya yi wa wannan abu mai yahewa kenan. Hadin ce na bashi da Allah.
Amma baka yahe ba
yana zan ce na yahe
me kake so kaga hukumomi sun yi akanta
abunda sun ga dama kawai
Mustafa ya kuma zanta da Dr. Ibrahim Abdullahi likitan da ke kula da jinjirin wanda ya bayyana cewa
a yayin da yazo satin shi uku da haihuwa da yazo ya zubar da jini sosai wurin kuma sun riga sun saka zanta a mikin wannan kuma azzakari nashi matacce ne lokacin nan so bayan da muka iya sai mu cire wannan matacce wurin mu gyara wurin to mai wannan jinin da ya zube mun maida manguna an bada iri-iri da zafin jiki ya rige ya bari wurin da ya cabe shi kuma bai cabe ba kuma yanzu to saboda haka a ganin mu kuma ga ganin iyayen duka da kuma duka kimiyyar da dai aikin asibiti ta Tanada yaro ya ji sauki sosai yanzu ma muna shirin ne mu mishi operation na biyu wanda a yau din nan shi muke son mu mishi na gaito wasu kwararru za mu hada hannu mu mishi aiki domin matan nan da ta zo ta yanke mishi a zakari ta yanke mishi mareni guda da kwalata guda amma akwai guda daya to wannan shine babban sa'an da muka samu domin wannan din nan inda har wannan yana nan to yaro zai tashi da namiji a matsayin shi namiji a alaman jiki da kuma dabi'a da kuma tunani irin na maza to zamu duk abin da zamu yanzu na kare wannan wanda ya rige to shine operation na farko wannan biyu da zamu yanzu na farko wanda shine wanda muka yi da jinin muka tsaye da shi muka sa mishi hanyar fitsari inda wurin ba zai ci gaba da cabewa ba to shine na farko ran da yazo shi muka yi amma wannan ne yanzu ga da zamu yanzu nan da safin nan shine na musa mishi jikan da wannan mariyar nan zai shiga ciki wannan kwalatin nashi shi ɗayan ne da yake nan shine zamu kokari domin mu samu abu uku da farko mu mishi kariya saboda duk ko da Adam ne bai da riga kaga bai da kariya na biyu kuma mu sa shi yadda in an kare shi zai zo mishi amfana ya mishi amfani ta hanyar gina jikin shi na namiji da kuma dalilin haihuwa na uku kuma in yana girma ya san shi namiji ne ya kuma ji kamar namiji ba tare da ya ji an kaskanta shi ba to shine abin da zamu yanzu amma shi a zakarin sa ko ran da yazo awa 16 sun wuce kamin yazo to idan mutum yazo baya awa 4 an fi son yazo cikin awan da abin ya faru to akwai hikimar da ake a dasa shi amma ko da su zo ya mutu to wani hikimar dasa shi ya kare sai dai mutum da cewa azzakari akwai wanda ke nan gaba wanda kowa ke gani akwai wanda kuma ke binne cikin jikin na Adam to daya kenan na biyu kuma mutum da cewa idan mutum yaro ne idan yana girma gabobinsa na girma muna fatan cewa in ya kai lokacin balaga dan karamin nan da ya rige zai dan fito sai kuma mishi wasu hikimomi na kara mishi tsayi
to Allah sa a dace ya kuma bada lada bari mu kuma koma kan wani batu da ya dauki hankalin kungiyar kare hakkokin bil'adama a jihar Kaduna inda wani attajiri ya harba wata mace mai suna Ummu da wanda mai gidanta ya rasu ya barta da marayu uku take kuma aiki a gidan wannan attajiri ga bayanin da ta yi wa wakilin mu Isa Lawal Ikara
farko ina aiki a gidan Jamilu inda ake kira Bardi sai muna wanki da ni da wata abokiyar aiki na muna wanke kayan yaran shi da muke wankin sai yarinya shi take kuka yarinya ce karama tana kuka sai shi kuma muna kasa muna wanki shi kuma yana sama sai yayi magana da kasaman yace a dauki yarinyan nan sai matar shi ta kira ni a waya. Ta kira ni a waya ta ce mu ɗauke yarinya, ya kira ta ya ce mata yarinya na kuka, sai na ce mun ɗauke ta mun mata shi daga wurin da muke wanki. Da na waiga dama na gan shi da bindiga a hannun shi. Na juya ina ƙoƙarin in tashi a wurin, shi ne ya harbe ni.
Dama kun taɓa ganin shi da bindiga a gidan?
Eh, dama yana harbi da bindiga, amma dai bai taɓa harbin mutum da ita ba.
Wani irin harbi yake da ita?
Yana harba ta dai mu ji ƙarar bindiga, sai ya koma da ita ya ajiye.
Waye wannan yayin da kike maganar cewa yana ta tambaya haya me yasa ba ku tafi san wajen yarinya ba?
Shi mai gadi ne.
Yila mai gadin yana gani kenan akai wannan harbin?
Eh, yana nan dan harbin ma shi ma ya taɓe shi a wuya.
Kaɗan daga cikin bayanin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji cikakken bayanin Hajiya Ummu. Kamar yadda muka saba, za mu bi diddigin wannan batu kama daga neman bayanai daga jami'an jinya da hukumomi da kuma attajirin da ake zargi da yin harbin kansa. Yanzu a madadin wakilanmu Mustapha Nasiru Batsari da Isa Lawal Ikara da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To Allah ya sauka, Allah ya kyauta. Yanzu kuma ga wannan saƙon.
Mari da ɗan mata kuma ɗaukusa shirin naku na samartaka na musamman daga www.dandalinvoa.com tashar ku da ke buɗe a koyaushe ko dare ko rana awa 24 a kullum. Shirin naku na samartaka yana tattauna rayuwa tsakanin masoya da kuma ba ku damar bayyana ra'ayoyinku akan yadda soyayyarku take tafiya, ko da daɗi ko babu, da kuma zantawa da iyaye da ƙwararru don ba ku shawarwari akan yadda za ku inganta al'umuran soyayyarku a kowace Asabar da Lahadi. www.dandalinvoa.com tashar kuma tasa a wayoyin hannu ko dare ko rana awa 24 a kullum. Dandalin VOA, duniya a tafin hannu.
To ma dalla, yanzu kuma da wannan muka zo a shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice ladan, Ghana ƙasar da tattalin arzikinta shi ne na biyu a girma a yammacin Afirka, ta faɗi a cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki, lamarin da shugaban ƙasar John Mahama yake azawa kan zagon ƙasar da tsigeru suke yi a yankin Niger Delta na Najeriya. A baya, ƙasar Ghana ita ce ƙasar da tattalin arzikinta yake haɓaka sosai a yammacin Afirka, amma yanzu rashin wutar lantarki da yawan kuɗaɗen da gwamnatin ƙasar ta yi fiye da ƙima da faɗuwar farashin kayayyaki da take fitarwa ya sa ta karɓi bashin dala biliyan ɗaya daga asusun ba da lamani na duniya. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka za a iya samun ƙaruwar zaman ɗaɗɗar tsakanin 'yan sanda da kuma al'ummar ƙasar, al'amarin da ya ce zai iya yiwuwa a wata mai zuwa, ko baɗi ko kowane lokaci. A yammacin jiya Laraba, shugaba Obama ya yi wani zaman tattaunawa ta tsawon awanni huɗu a fadar White House da shugabannin 'yan sanda da gwamnoni da wasu magajin gari da kuma ministan shari'a ta Amurka Loretta Lynch da wasu wakilan ƙungiyar fafutukar kare rayukan baƙar fata da ake kira Black Lives Matter. Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan kiyaye zaman lafiya Hav Lurso ya yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki na gaggawa kan Sudan ta Kudu da za su haɗa da azawa ƙasar takunkumin ƙin sayar mata da makamai, ganin yadda yaƙi ya ɗaiɗaita ƙasar. Da yake jawabi ga gwamnatin jiya Laraba, Mr. Lurso ya yi kira ga wakilin kwamitin waɗanda a baya suka bayyana shakku kan tasirin ɗaukar wannan mataki da suka sake shawara yanzu, ko da yake ya yarda cewa barazanar ɗaukan wannan mataki bai yi wani tasiri kan daƙile faɗan ba. Hakanan ya sake nanata kiran da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi ranar Litinin cewa majalisar ta yi nazarin aza takunkumi kan wasu shugabannin da kwamandojin soja.
To ma dalla, da taƙaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyarmu ga Ibrahim Bagudu Babamato da Abdulmalik Bagudu Shaba na rasuwan Abdulkadir Takun Lukman Agaye kuma Hakimi Isu Agaye wanda ya rasu a farkon wannan satin a garin Agaye da ke cikin jihar Niger. Allah ya ji kansa da rahama ya kyautata ta mun bayan tasu. Yanzu Amadu Kwa da kowa anan sashin Hausa musamman Sarfi Lashin Gumel da ya taya gabatarwa sai Cubahiro Jojo ne da Solomon Abu da suka bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato Jim ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima mun dawo muku da wani sabon shiri da hantsi.